Wanda ya samu halartar kungiyar dalibai ta yan Tijjaniya a jami'o'i wato Timsan ya nuna Tijjanawa ba su samu karfin da suke bukata a kungiyar dalibai musulmi na makarantun Najeriya ba wato MSS da hakan yasa ake daukar wasu ayyukan ibada na yan Tijjaniya sun wuce gona da iri. Farfesa Muhammad Mustafa Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ce kalubalen ya shafi dalibai ne amma ba hukumomin jami'a ba.
Lokacin da abu ya fara a Zaria University, Aisha da rubuci ya magana kuma ya tura wakilinsa wannan abu ne, mun ma mun je mun samu. Ke ba sai suna abokinmu ne, mun saba da shi da sauransu haka. Amma sai magana ya ce duk ma sa abu da ya faru. Danguwar MSS ne, an kiya tsaya a MSS al-Qibla tunda duk dalibi da yake makaranta yana biyan kuɗin MSS. To me yasa MSS ba ta kare shi ba?
To dai professor tumkar MSS din nan masu aqidar salafanci ko salafawa suke da karfi a cikin.
Eh gaskiya haka ne. Abin da ya faru kenan. Wato masu aqida tauhabiyya su suke karfi a wannan abin. Irin wannan tunanin nasu na wahabiyanci da cewa komai da kage ni bid'a ne in ba abin da suka ce shine addini ba.
Shi ma shugaban kungiyar daliban na Timsan Muhammad Awal daga Jami'ar Ilorin ya nuna su aqidar sufanci suke kai da Shehu Ibrahim Inyas ya jaddada.
Malamu Shehu Alhaji Ibrahim yace nasihatu minni ila ikhwani wa tansuku tariqa tijani tariqa mahajjal fadl wa ridwani istabi sunnati wal furqan. Wannan tariqan yana tsaye ne kan sunnan Annabi da Qur'ani. Wuridin da ake yi bai wuce abubuwa uku ba. Istighfari salati Annabi la ilaha illallah afdalu zikir la ilaha illallah. To menene damuwa ko zaman da ake yi a jama'a ne ana yi a jami'i a'a
ko kellin nan ne da kuke sawa ina jin yake da
kowai dai ana yin shi ne a nuna muku cewa wajen sarki ne.
Akwai waɗanda suke cewa idan aka sa kyallin manzon Allah kafin a gama zikiri yana zuwa wajen ya zauna. Duk wanda ya faɗa haka shin ya nuna yana muku sharri ne kenan.
Manzon Allah da yace duk wani lokacin da kamu salati zan amsa. In Muhammad yace assalatu wassalamu alayka ya Rasulullahi. Manzon Allah zai ce wa alaikum assalam ya Muhammad al-Awwal. In aka ce manzon Allah ya zo yes manzon Allah zai zo duk wajen da ake kiran sa manzon Allah yana wajen.
Taron wanda ya gudana a masallacin ƙasa na Abuja ya samu halartar Tijjana maza da mata daga sassan Najeriya.
Sunana Muhammad Fatima Zahra, Ahmadu Bello University Zaria. Alhamdulillah, wannan irin conference din nan is a very very good and a very interesting program that everyone should try their best to be part of. Gaskiya naji dadi. Naji dadi sosai. Alhamdulillah.
Yayin da salafawa ko yan izala a Najeriya ke sukar sufawa da aikata bid'a, sufawa na cewa a'a, a bar musu aqidar su don ba kowace bid'a bace bata. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.